أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. أشير إلى شيء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود غوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Al-Firdaus a wannan unguwa ta Sabon Gari garin da magaran jamhuriyar Niger muna ranar Juma'a daren Asabar 17 ga watan Zulhijja wata na 12 a cikin jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da 13 ga watan 6 2025 miladiya cikin ikon Allah subhanahu wataala da kaddara wasa da ganin daman sa ya kaddara mana sake saduwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatun sunan Muslim kenan wannan shine zai zamanto darasi na biyu darasi na farko mun yi shi juma'a da ta gabata nan da sati biyu kenan mun yi muqaddima akan mawallafin wannan littafi shine Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama mun ga malam yana daga cikin malamai na kasar Saudiya kuma an haife shi bayan jiran manzon Allah kamar yadda muka gani 1371 mil turasan sasan ons wanda ya dace da miladiya mil nafsan sankande 1952 kuma Allah ya dauki rayuwar malam cikin watan al-Muharram 21 ga watan al-Muharram na shekara 1440 mil kasan karanta wanda ya daidai da 18 ga watan October ko kuma ce wanda ya daidai da 1 ga watan October 2018 kenan da rasuwar malam kusan shekara 7 yanzu mawallafin wannan littafi kuma ya rasu da shekara 69 kenan yana dan shekara 69 yana da su wasan tunabba Allah da kirayuwarsa kuma mun ga malam ya yi wallafe-wallafe ya rubuta littafai masu tarin yawa kusan littafi guda 119 duka an buga su kuma wa'annan littafai an rubuta su a cikin wannan littafi na sunan Muslim da ya rubuta to kuma ya mishi sharhi sunan shi Ittihaful Muslim bisharhi sahihin bisharhi sunan Muslim kuma ya ma wannan littafi na sunan Muslim sharhi ma'ana ya yi mai sharhi da kuma karin bayani kenan ya yayi sharhi na na hadisi da ya kawo na addu'i da kuma ayoyi da ya kawo wannan sharhin a cikin mujalladi biyar yayin shi volume guda biyar ana mujalladi guda biyar kuma adadin wannan mujalladi guda biyar din yana dauke da shafi page safa kenan guda 265 demil swasan saint page ma'ana shafi safaha 265 sharhin da aka yi wannan littafin kuma shi kuma wannan littafin dukkan shi yana cikin shafi 160 kana an zuba bayanai a ciki to a wancan littafin da na sharhin sun muslim daga can bangon shi na ƙarshe an kawo duka littafin da ya rubuta guda 119 ne kana kaga mutum ya same shi zai ga wannan duka littafin wanda ya rubuta to amma a cikin littafin nashi guda 119 wanda Allah ya sanya mai albarka shine wannan littafin na sun muslim tunda mun ga an tarjuma shi ma'ana an mishi fassara an yi traduction din shi tarjumar din shi zuwa ga language yarurruka daban-daban sama da guda 80 daga ciki muka ambata akwai yaren Hausa da Ingilishi da Faransanci da sauran manyan yarurruka da ake a duniya ma'ana dai zai wuya wani yare da ake yin shi a duniyar nan zaka samu ba ai ba sun musu tunda waɗannan yaren sama da guda 80 din nan kusan duk inda ka shiga a duniya sune ake yi sune manyan lang wanda ake harshena da ake a duniya to an fassara sun musulmi zuwa ga waɗannan yare gabaki daya saboda albarkar da yake cikin wannan littafi kuma mun ga malam wannan littafi manhajar da yasa ya rubuta shi shine ya rubuta shi ne domin ya tattaro mana zikirori da addu'o'i ne wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ingantattun hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da littafin Allah mai girma shine Al-Qur'ani dan haka kenan zamu karanta muqaddima introduction ma'ana shimfida da malaye a wannan littafi nasa kuma kafin wannan littafi na Isnin Muslim mun ce littafi ne da yake bayani akan mi babun addu'o'i to wani yana iya tambaya shin wai littafin Isnin Muslim shi kadai ne littafin da malamai suka rubuta a babun zikirori da addu'o'i wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai wasu littafai da aka rubuta akwai littafai to amma shi wannan saboda shaharar shi da albarkar da Allah ya sanya mai eh sama he kaji ko ana zancan littafin addu'a ba kaji ana ambata wani littafi sai wannan Isnin Muslim kai ka ce shi kadai ne aka wallafa alhali akwai littafai da aka wallafa masu tarin yawa kafin ma lokacin zamanin Isnin Muslim misali Imam An-Nasa'i yana daga cikin Ahlus Sunan malamai na hadisi wanda zaka ji ana cewa rawawun Nasa'i duk da suna cewa Nisa'i ba Nisa'i bane ba in ka ce Nisa'i ka mida shi na mata An-Nisa'u da larabci shine mata shine An-Nisa'u kenan plural ne na mi na mata da yawa kenan yanzu misali aka ce al-mar'atu da larabci mace guda daya in aka ce kuma An-Nisa'u mata da yawa shi yasa a Qur'ani akwai suratul mi suratul nisa surar mi surar mata to amma in ka ce Nisa'i kenan ka mida shi na mata Nisa'i shi kuma sunan shi An-Nasa'i An-Nasa'i kina ga ce An-Nasa'i ana danganta shi ne zuwa garin su An-Nasa dan kasar Misr ne sunan gari ne sai ake ce mai An-Nasa'i kamar yadda Imam Al-Bukhari ake ce mai Al-Bukhari shi ma dan garin Bukhara ne kamar yadda Imam Tirmidhi shi ma ake ce mai At-Tirmidhi shi ma dan garin Tirmidhi ne kamar yanzu kai ne dan da magara da larabci za a dangana ka zuwa da magana a ce Ad-Damagarawi dan bande a ce Al-Bandawi dan Niger a ce mai An-Nigeri wannan shine ake ta nasaba a danganta ka zuwa ga migarinka to su ma ana danganta su ne zuwa ga ruwansu An-Nasa'i At-Tirmidhi Al-Bukhari An-Naisaburi da sauransu duka sunan garuruwa ne kamar da za a ce ma ɗan Nigeria wani a ce mai ɗan Malian wani ɗan Togale wani ɗan Sudani da sauransu to haka ne kenan dai Imam An-Nasa'i yana da littafi dai mai suna Amalul Yawmi Wal Laila kenan littafi ne wanda ya taro addu'o'i da azkar na manzon Allah kuma shi wannan malami ya mutu shekara 303 303 a fure hijira kaga ba yau bane ba shekara ta 303 bayan hijiran manzon Allah yanzu muna 1146 ya rubuta littafi sunan shi Ahmad bin Shu'aib yana da littafi Amalul Yawmi Wal Laila littafi ne da aka rubuta shi bangaren azkar addu'o'i sai dai shi wannan littafi ne mai girma na biyu akwai ɗalibansa ana ce mai Ibn Sunni sunan shi Sulaiman bin Ahmad shi kuma ya rasu shekara ta 364 bayan hijiran manzon Allah. Turwa san swasan dukat shi ma ya rubuta littafi irin yadda malamin shi ya sanya mai suna Amalul Yawmi wal Laila. Bayan shi in muka gangaro akwai Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani shi ma yana da littafi da ya rubuta wanda sunan shi mi Addu'a. Shi kuma wannan malami ya rasu shekara ta 360, shi ma yana daga cikin malamai na hadisi. Yana da littafi da ya rubuta Al-Mu'jamul Kabir na Imam At-Tabarani, mujalladi 25 ne, ma'ana volume guda 25 ne, wanda ya rubuta na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma asar da aka rawaito daga sahabbai. To shi ma da littafi da ya rubuta Addu'a. Haka akwai Imam Al-Baihaqi, shi ma malami ne na hadisi. Za ku ana cewa malamin hadisi zaka ance Rawul Baihaqi, shi ma yana da littafi da ya na azkar. Su kuma sunan littafin nashi Ad-Da'awat, Ad-Da'awatul Kabir. Shi kuma wannan malami ya rasu shekara 458 bayan hijira, katsan sankantuit. Haka akwai Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi mai littafin Arba'una Hadis da littafin Riyadu Salih wanda ana karanta shi a wannan masallaci, rasudu tsakanin magariba da isha'i, wanda malam Salu Abubakar yake gabatarwa. To kuma hallo shi dai wannan malamin yana da littafi Al-Azkar, wanda bayan Hisnul Muslim din nan babu littafin da kuma yafi shahara a wajen musulmi na addu'o'i da zikironi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan bayan Hisnul Muslim babu wani littafi da ya shahara a wajen al'ummar musulmi irin wannan littafi na Al-Azkar na Imam An-Nawawi, wanda shi ma zikirori ne da addu'o'i ya tattaro wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma da malam Imam An-Nawawi sunan shi Yahya bin Sharaf, ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan nan akwai Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, shi kuma yana da littafi Al-Kalimut Tayyib, shi ma littafi ne da ya rubuta shi a bangaren azkar da addu'o'i. Shi kuma ya rasu a shekara ta 728 728 bayan hijiran manzon Allah. Haka ɗalibinsa shi ma ya rubuta littafi na bangaren addu'o'i, shi ne Imam Ibn Al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya. Shi kuma sunan littafin shi Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalimut Tayyib, wanda shi ma ya rubuta shi ne a bangaren abin da ya shafi addu'o'i da azkar wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ya rasu shekara ta 751 600 sankanta ɗin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To har zuwa kuma ka gangaro wajen Imam Shaukani Muhammad bin Ali Ash-Shaukani, shi kuma ya rasu a shekara ta 1250 miladi sankanta. Yana da littafi Tuhfatuz Zakirina min kalami Sayyidil Mursalina. Wannan kaɗan ne daga cikin kenan littafai da aka rubuta a ɓangaren zikirori na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma sai wannan littafi, wannan shine wanda ya fi shahara, dan malamai suka ce idan ma musulmi bai da wannan littafi to asara ce babba, saboda duk waɗannan littafan da muka zana a baya duka manyan littafai ne. To amma wannan littafin malam za mu ga ya ce yayi shi ne ma ɗan ƙarami, domin mi ko da bulaguro za ka yi, kana iya tahiyya da kayanka ka sa aljuhu, in ka tashi buƙatar karanta wasu addu'o'i kana iya huduwa ka karanta. Kuma wannan littafi na Hisnul Muslim akwai sharhi da aka mai, ma'ana malamai sun mai sharhi su fassara addu'o'in da suka zo a cikinsa na Al-Qur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin sharhi da aka ma wannan littafi akwai sharhu Hisnul Muslim na Majdi bin Abdul Wahhab Ahmad, ya ma wannan littafi na Hisnul Muslim sharhi. Duk da daga baya shi wanda ya rubuta wannan littafin kenan ya ga akwai kurakurai da shi malamin da ya sharhin yayi, to sai saki yi ma littafin tasihihi, ma'ana saki gyara shi. Shi yasa wannan littafin shine duk wajen masu littafin ku gaje za ku ganshi, za ga an sanya mai tasihihu Hisnul Muslim, ma'ana shi mai littafin wani ya dauka mai sharhi kuma yayi kusa kurakurai a ciki, shi kuma asalin mai littafin sai zo gyara wannan kurakuran, shine aka sanya mai tasihihu sharhi Hisnul Muslim. Bayan haka akwai kuma Tuhfatul Muslim sharhu Hisnul Muslim na Hani Al-Hajj da kuma Usama bin Abdul Fattah, wannan su ma malamai biyu ne suka ma wannan littafi na Hisnul Muslim sharhi, suka sanya mai suna Tuhfatul Muslim sharhu Hisnul Muslim. bayan wannan kuma akwai sharhu sunan muslim na usama bin abdul fattah haka akwai kuma fatuhul mun'im bit ta'liqi ala hisn al muslim na subti bin al arabi to wannan duka littafai ne da aka yi wa wannan littafin na sunan muslim sharhi to amma kuma shi ma mai littafin ya ma littafin sharhi wanda kuma kana bukata sharhi cikakke na wannan littafi to ka koma na malamu mun ji mujalladi 5 wannan sunan muslim an mai sharhi littafi ne daidaya guda 5 mujalladai guda 5 ma'ana volume guda 5 wanda suka tashi a cikin shafi muka ce 2,265 ma'ana demil swasan sankafaj wanda malami ne ya miki da suna ya fassara wannan littafi nasa wanda littafin nasa ya fassara hadisan da ya kawo ne na addu'o'i wanda mun yi bayani wancan sati kusan hadisi 276 demil swasan sai da hadisi kuma da yazo a sharhi ya kara sama da hadisi gudana sama da hadisi 2000 hadda 100 da wasu abubuwa wanda ya kara a cikin sharhi kenan idan mutun ya samu sharhin zai samu karin bayanai masu fadi sunan sharhin Nahisul Muslim na mai littafin wannan shine Ittihaful Muslim bi Sharhisul Muslim mana ittihaf mana ihda kyauta shine al-ittihaf daga shine aka samu at-tuhfa in aka ce at-tuhfa shine al-hadiya ɗan kado kenan kyauta ga musulmi ta bangaren mai sharhin Nahisul Muslim to za mu je kai tsaye muqaddima ta littafin Nahisul Muslim ma'ana ga ce muqaddima shimfidar gabatarwa da malam yayi a cikin wannan littafi nasa malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jinkai aka ce ar-rahman ana ne mai yawan rahama ar-rahim mai yawan jinkai malai ce innal hamdalillah lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdu ana ne yabo da godiya kenan innal hamdalillah lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala nahmaduhu muna yaban sa muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa daga al-isti'ana ne talabul aun ma'ana neman taimako wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa daga al-istighfar ne talabul maghfira ma'ana neman gafara wa na'uzu billahi kuma muna neman tsarin Allah min shururi anfusina ya tsare mu daga sharrin kawunan mu dan adam yana da sharri to Allah ya tsare ka daga sharrin kanka sharrin dan adam kuma sharrin kanka shine biye masarrai da son zuciya Allah ya tsare ka daga biye masarranka da son zuciyarka shine wa na'uzu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da miyagun ayyukanmu munanan ayyukanmu shine wa sayyiati a'malina da miyagun ayyukanmu Allah ya tsare mu da aikata miyagun ayyuka man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu to babu mai batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu to kuma babu mai shiryar da shi kenan duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi in Allah tabbatar da kai akan shari'a akan musulunci akan fahimta alqur'ani da sunna to da mutanen duniya nan duka za su taru akan su kautar da kai daga wannan to ba za su iya ba haka wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi duk irin wa'azin da za a yi duk irin fadakarwa ko mi za a mai to wannan ba zai sa shiru ba saboda mi Allah bai nufata shi da shari'a ba shi yasa duk wanda ka ganshi akan shari'a Allah ne ya so shi akan wannan duk wanda kuma ka ganshi akan bata to Allah ne ya so shi akan haka dan haka kullun dan adam sai gode ma Allah da ya yi shi musulmi kuma yi ka akan turba ta alqur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu roki Allah tabbatar da mu akan wannan ba dabara mu bace ba iya mu bace ba tawfiki ne ma'ana gaman katar ne da dace ne daga Allah subhanahu wataala saboda Allah fa'alul lima yuridani fa'alul lima yasha yana aikata abin da ya ga dama abin da ya so ne to shi yasa manzo Allah kullun yana maimaita wannan ko hudu ba zai ta juma'a ko ta sallar idi ko kuma khutba ta zai wa'azi ko kuma ta dar mu'arimi wannan shine ake cewa ta khutbatul haja manzo Allah in zai khutba a sallar juma'a ko a sallar idi ko kuma zai wa'azi ko kuma dar mu'arimi to wannan yake yana nanatawa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ana duk wanda Allah ya shirye da shi babu wanda zai barda shi haka duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wale ce ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah Allah shine kadai cancanta abauta masa saboda duk abin da ake bautawa kuma bayan Allah ba su cancanta ba to Allah shi kadai cancanta saboda mi shi yayi halitta kuma shi ya samar da kowa da komi wanda yake a bayan wannan ƙasa. To wanda ya samar da kowa da komi, ya halicci kowa da komi, to shine cancanta abota masa. Amma duk wanda ba wannan ba, to bai cancanta bauta ba. To shi yasa wa ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah. Wahdahu, shi kadai yake Allah, la sharika lahu, bai da abokin tarayya. Allah shi kadai yake, bai da abokin tarayya. Duk abin da Allah shi kadai yake, bai da mataimaka ko masu kama masa a cikin ayyukan da yake zartarwa. Hatta mala'iku da yake ba su ayyuka, to wannan ya wakala musu ne, ba dan ba zai iya ba. Komi Allah yi, halitta Allah shi kadai yake, bai buƙatar taimakon wani ko wani zo kama mai su kamun kamun. A wahdahu la sharika lahu yake, shi kadai yake, bai da abokin tarayya. Wa ashahadu, kuma ina shaidawa, anna Muhammadan, lalle annabi Muhammad abduhu, bawa ne na Allah. Annabi Muhammad bawa ne na Allah, amma ba bawa ba kamar kowa ba, bawa ne na musamman. Wasu zaka ji cewa ai ba ta manzon Allah bawa ne, to Allah ne ya ce manzon Allah bawa ne. Misali, subhanallazi asra bi abdi, sarki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawan sa, wa ake ni anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba, yabo da godiya tabbata ga wanda ya sauko wa bawan sa wannan littafi, wa ake nufi anan manzon Allah. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, wa ake ni anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Alaysa Allahu bikafin abdahu, wa ake ni manzon Allah. Bawa ila abdihi ma auha, wa ake ni anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan manzon Allah Abdullahi ne, bawa ne na Allah, ma'ana alaka da take tsakanin shi da Allah, bawa ne. Wa rasuluhu, kuma manzo ne na Allah. Mu kuma alaka da take tsakanin mu da shi, manzo ne na Allah. Allah ya turo shi a matsayin manzo zuwa gare mu, domin mi? Domin ya nuna mana hanyar da zamu bi mu bauta mu Allah subhanahu wata'ala. Shine ake ni da manzo, dan aiki, dan sako. Shi yasa ake ce mai farin jakada. Jakada ne daga Allah subhanahu wataala, shine wasita, ma'ana intermediate, ma'ana tsani tsakaninmu da Allah. Bayan da za mu sadu zuwa ga Allah sai ta hanyar manzon Allah, saboda shine Allah ya turo mana ya nuna mana yadda zamu bauta mu Allah, yadda zamu samu kusanci da kuma mi samu yarda da Allah subhanahu wataala. To kaga rasuluhu shi ma zuwa Qur'ani diya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, wake ni manzon Allah ne. Ya ayyuhar rasulu la yazunka allazina yusari'una fil kufri, wa ake ni manzon Allah ne. Wa ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula, wa ake ni ar-rasul nan manzon Allah ne. Fa aminu billahi wa rasulihi, ka sunan burcik suna da yawa a cikin Al-Qur'ani. Kenan dai manzon Allah abduhu, bawan Allah ne, alaka da take tsakanin shi da mi mahaliccin sa. Wa rasuluhu, kuma manzon Allah ne, ma'ana alaka da take tsakanin mu da shi, manzo ne Allah ya turo mana zuwa gare mu. Sallallahu alaihi sira na Allah subhanahu wataala ya tabbata a gare shi. Wa ala alihi, haka tsira ya tabbata ga iyalan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To su wane ne iyalan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama? Alul baiti da ake wani. Alul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallama, iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To iyalan gidan manzon Allah ya bayyana su a hadisi. Shi manzon Allah da kansa ya bayyana su wane ne iyalansa. Da haka kenan ka gankara so ka san su wane ne iyalan manzon Allah, sai a koma shi manzon Allah iyalan da ake dangana zuwa gare su wane. In aka ce iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne malamai suka dunkule su suka ce su ne mi azwajuhu, matayansa. Dai kenan, matayan manzon Allah su ma iyalan gidan manzon Allah ne. Me dalili? Saboda ai Allah subhanahu wataala a cikin suratul ahzab da bayani akan matan manzon Allah, tun daga mi yayi wa nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna. Haida Allah yazo har zuwa ga ima inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-risa ahlal bait. Duka maluman tafsiri sun hada kan ahlal bait, an abin da ake ni matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Haka kuma da Allah yake cewa game da mata annabi Ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, nam ahlal bait duka malaman tafsiri sun tai akan wa ake ni mata annabi Ibrahim ita ce Sara. Haka annabi Lutu da Allah ce zai tseratar da iyalansa, yace illa ala lutin inna lam najuhum ajma'in, yace illa mar'atuhum, saboda akwai da suke ganin wai mata ga batta cikin iyalinka. Wanda wannan kuskure ne, ko a Hausa aka ce wani ya iyali mai ake ni mata za ta fara zuwa. To wai za a ce wai iyalinka ƴaƴan gaban da mata, to ƴaƴan ta hanyar waka same su ta hanyar mata. Dan haka kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukansu suna cikin ahlul baitin nabi da wannan hujja ta aya da Allah yake ce musu ahalul bait kaga wannan a cikin suratul ahzab ne Allah ya hodi da kansa aya ta 33 a cikin suratul ahzab to na farko kenan sune azwaju mun gani Allah ya hodi a cikin suratul ahzab aya ta 33 na biyu hay ayansa wannan ko babu mai musu cewa ayan manzon Allah yallansa ne sai na uku sune mi sune banul muttalibi banul muttalibi su ma suna daga cikin mi alin gidan manzon Allah mana duk wanda daga takashi take kaiwa zuwa ga al-muttalibi to wannan me yake da suna shi ma wannan me yake da suna yana cikin iyalan gidan manzon Allah hadisi ya tabbata a sahihul bukhari hadisi mai lamba 2907 damil nafsan set da cikin sunan nasa'i hadisi mai lamba 1067 katmil suasan set daga sahabi jubairu bin mut'im yace sun zo shi da usman wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake bada ganima al-khums dai bisa biyar yace sai suka ce fa qulna ya rasulullahi a'taita bani al-muttalibi ka ba ma bani al-muttalibi wa taraktana kuma ka bar mu baka ba mu ba suka ce wa nahnu wahum minka bi manzilati wahida suka ce alhali mu a wajenka da mu da su duka daidai sai manzo Allah ya ce inna ma bani al-muttalibi wa bani hashim shay'un wahid yace ai banul muttalibi da banu hashim abu ɗaya ne kina wannan ya sanya su cikin mi alul bait saboda mi banu hashim su ma suna cikin yallan gidan manzon Allah kinan banul muttalibi da banu hashim to su kuma banu hashim su wane ne su ne alu aliyu yallan gidan ali duk wanda dangantakar take kaiwa zuwa ga ali bin abi talib to ana ce mi yana cikin yallan gidan manzon Allah alu abbasin duk wanda dangantakar take kaiwa zuwa ga abbas bin abdul muttalibi shi ma wannan ana kiran shi alul bait kenan kaga irin sa Abdullahi dan Abbas haka alu ja'far bin abi talib duk wanda dangantakar take kaiwa zuwa ga ja'far dan abi talib shi ma yana daga cikin mi alul bait nabi da alu aqil da iyalan gidan aqilu wa alu haris da iyalan haris bin abdul muttalibi wannan yazo a cikin hadisin zaid bin arqam wanda imamu ahmad ya rawaito hadisi mai lamba 1018464 ma'ana jizumil katsan su asantikat saboda musnad imamu ahmad bin hanbal shine babban kundi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara hadisi 40,000 a cikin mujalladi 50 shine babban kundi wanda ya tattaro hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kaji an ce lamba hadisin ta 1018 hadda 1064 wannan hadisin yana ciki daga zaid dan arqam ya zanu wa'innan to wa'innan sune ake ce musu alu nabi kenan a takaice in aka ce alu nabi matayansa dai kenan ayansa biyu kenan na uku yake ce banul muttalibi bayan su kuma yake ce banu hashim to su kuma banu hashim din sune aka fasa aka zano ali ja'far da ali ali tunda ai banu hashim tana da kwadi akwai wanda ba musulmai ba a cikin su ba to shine to banu hashim din sune ya kawo da wa'innan abu ali ali alu abbasin da alu ja'far da alu aqilu da alu haris bin abdul muttalibi to wannan sune alin nabi to duk lokacin da kai salati kace allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa inna sun shiga kuma abinda ake da yallan gidan manzo allah wa inda mi sadaqa batta halatta gare su manzo allah yace inna alu muhammad la tahillu lana as-sadaqa yace mu yallan gidan annabi sadaqa batta halatta gare mu wannan hadisi ya cikin musnad imamu ahmad bin hanbal daga mahran sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 1015152 kenzimil sansan kande manzo Allah ce mu iyalan gidan manzo Allah sadaka bata halatta gare mu dan haka kenan duk wanda yake cewa shi dangi ne ko iyalin gidan manzo Allah ne ko sharifi ne to bai halatta ci sadaka ko zakka saboda manzo Allah ce mu an haramta mana mi cin sadaka ko zakka saboda mi dauda ce ta mutane yasa wata aka samu Al-Hasan dan Aliyu shi kan manzo Allah ya dauki da bidin na sadaka sai da manzo Allah sai ya amayo shi daga kenan wayannan sune alin nabi wa ashabihi haka kuma tsira da amincin Allah ya tabbata da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa na farko wane ne sahabi aka ce sahabi shine kamar da ibnu hajar al-asqalani ya kawo a cikin mi nukhbatul fikr littafi ne na mustalahul hadis ibnu hajar al-asqalani yana daga cikin shahararrun malaman hadisi mai littafin bulughul maram da sharhin fathul bari na sharhin sahih al-bukhari wanda malamai suke cewa daga kanshi an mata sun gaza hayyuwar malamin hadisi irinsa baje mu malamin hadisi wanda Allah ya mai kaifin kwakwalwa harra ta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana babban malamin hadisi ne wanda yake Muhammad Nasiruddin Albani yace tun daga kan Ibn Hajar a cikin dai malamai wanda Allah ya bayyana a duniya aka san su har yanzu an ga da samun waɗanda za su haifi irin Ibn Hajar Al-Asqalani kuma mu diba maganar tazarar da take tsakaninmu da shi wa Ibn Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali dan kasar Misr ne tunda Asqalan din da ake ce Asqalani Asqalani sunan gari ne a Misr Egypt kenan dan wannan garin ne ake ce mai Al-Asqalani ya rasu 852 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara nawa yanzu sama da shekara 700 amma kace har yanzu a malumin da suka bayyana ba a samu ba wanda mata sun gaza haihuwa irin Ibn wannan mai ke da suna Ibn Hajar Al-Asqalani saboda sharhin da ya ma sai Bukhari har yanzu ba a samu malumin da ya ma ba Bukhari irin sharhin da ba Ibn Hajar ya masa kuma sharhin nashi shine yake ce mai Fathul Bari a cikin mujalladi 12 a wata matba'a kuma mujalladi 13 to Ibn Hajar yake cewa abinda yake da sahabi wanda cika kaida guda uku mallakiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal iman abu uku ake bukata domin ka zama to sahabi na farko yace mallakiyan nabiya duk wanda ya hade da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba man ra'an nabiya saboda a cikin sabon manzo Allah akwai makafi kina a samu rencontre kadai ka hade da manzo Allah koda baka ganshi ba da ido ba tayi kana da laruri gani tunda sabon manzo Allah akwai makayi a cikin ladanin manzo Allah Amr ibn Ummu Maktum makawo ne kaga da ido bai taba ganin manzo Allah amma ya hade da manzo Allah to wannan kaga bai baka hoda shirce sabai ba duk wanda ya hade da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai kenan mu'minan bihi yana mai imani da shi wa mata alal imani da uku kuma mutu akan imani kiran sharadi uku ka hade da manzo Allah kai imani da shi kuma haduwa koda ta minti dace ko gade da manzo Allah saboda akwai wanda za su zo garin Madina kawai su zo wajen manzo Allah su amshi musulunci sai su koma garuruwan su to kaga yanzu rencontre din koda ta minti dace suka hade da manzo Allah kuma sun imani da shi kuma suka mutu akan wannan imanin to wannan ana ce mai sahabi mu kun ga yanzu ana abin da zai hana mu zama to sahabi sharadi na farko condition na farko shine mu duka muna babu wanda ya hade da manzo Allah amma duka nan mun yi imani da manzo Allah kuma insha Allah muna fatan za mu mutu akan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yarda da mi shi manzo ne na Allah subhanahu wataala to wannan shine sahabi to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa akwai wani malami ana ce mai Abu Zur'atar Razi malamin imamu muslim ne mai sahih muslim malamin sa ne kuma aboki ne gawa imamu Ahmad bin Hanbal shi ma malami ne na hadisi Abu Zur'atar Razi yake cewa adadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai 100,014 yace mi'atun wa 14 alifan sahabiyan yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adadin su ya kai 100,014 ku diba ku number din wa sahabi 100,014 wannan imamu al-khatib al-baghdadi shi kawo wannan a cikin littafin sa al-jami' li akhlaqir rawi wa adabus sami a mujalladi na 2 shafi na 293 to wannan wa malami suka ce to wa'annan shi wannan malami Abu Zur'atar Razi ya hadi ne yace wa'inda aka rawaito hadisai daga gare su ne to akwai wanda ma ba a rawaito hadisai daga gare su ba kenan adadin ya fi wannan ma to amma wa'annan an samu tabbaci cewa sahabban ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 124 kuma malamai suka ce wannan zai tabbata saboda mi hatta gazuwar ta Tabuka da manzo Allah ya wuta da sahabi 30,000 yakin da aka yi shi a shekara ta 9 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yaki na karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya wuta to ka diba kaga wannan adadin 100,014 kuma duk da ba dukan su bane ba saboda sun wawwasa a garuruwa da kauye ka wani ma ba a san shi ba to duk in kai salati wa'annan duka zai shahi wa'annan sahabbai na manzo Allah kuma abun farin ciki Allah ya musu albashir da aljanna a cikin suratul hadid aya ta 10 Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman ibn Abi Bakar a cikin tafsirin sa yace karkashin wannan aya malum kenan ana fahimta cewa malumai na tafsiri sun ta akan cewa tunda Allah ya ce wa kullan duka sabon manzo Allah Allah ya musu albashir da aljanna saboda Allah ya ce dukkan su Allah ya musu albashir da aljanna to wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su su matsira da mutunci Allah tabbata gare su wane ne karshen sahabbai a mutuwa wanda ya mutu na ƙarshe a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani sahabi da ake mai lakabi da wa Abu Tufail. Abu Tufail Amir bin Wasila al-Laisi radiyallahu anhu. Inda za a tambayo a kaf sahabban manzo Allah wane ne daga shi babu wani sahabi a bayan duniya shine ƙarshe bayan mutuwar shi babu wani wanda ya ga manzon Allah ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan kasa. Wannan sahabi malamai duka sun yi ijma'i akan cewa shine sahabin manzon Allah na ƙarshe wanda daga shi bayan mutuwar shi babu wani sahabi da ya rayu bayan sa. Sunan shi ana mai alkunya da Abu Tufail, sunan shi Amir bin Wasila al-Laisi. Ya mutu a garin Makka a shekara ta 110 bayan hijira. Ma'ana bayan hijirar manzon Allah shekara 110 sandis a bayan hijira wannan sahabi ya rasu. Kuma shine ƙarshen sahabbai na mutuwa. Kamar yadda ya tabbata a cikin At-Tariqul Khabir na Imam al-Bukhari ya kawo wannan a mujalladi na 3 shafi na 194. Haka Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal na Imam Hafiz al-Muzzi shima ya kawo wannan a mujalladi na 12 shafi na 119. Haka babban malamin tarihi Imam Az-Zahabi a cikin Tariqul Islam shima ya kawo wannan a cikin mujalladi na 2 shafi na 1201. Haka Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wannan a cikin Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. Wannan littafi indai kana so ka san tarihin sahabbai in ka same shi ka gama. Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba na Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo tarihin sahabban manzon Allah sama da sahabi 112. Riwaya sahabi 112 Ibn Hajar ya kawo tarihin su a cikin wannan littafi nashi na mi Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. To wannan ka same shi shine kundi nami tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da akwai malaman da suka yi rubuta tarihin sahabban manzo Allah, kamar misali akwai Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab nawa Ibn Abdul Barr, shi ma tarihi ne na me yake da sunan sahabbai. Akwai Usudul Ghaba fi Ma'rifatil Ashab, shi ma na Ibn Asir, shi ma wannan tarihi ne nami na sahabbai. Amma duka wa'annan littafan ba su kai ba mi na Ibn Hajar al-Asqalani. Kenan dai wa ala alihi wa ashabihi. Haka tsira da amince tabbata ga iyallan manzon Allah mun ji su wa ashabi da sahabbansa, wa man tabi'ahum bi ihsanin, da wanda suka biyo su da kyautatawa ila yaumiddin, har zuwa ranar tashin alkiyama. Addini gari addini ta zo a Qur'ani ko hadisi ana ne sakamako aljaza, maliki yaumiddin, mamallakin ranar sakamako. Wa ma adraka ma yaumiddin, thumma ma adraka ma yaumiddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Allah ya ce me yasa da kai me ake ni da yaumuddin, sannan me yasa da kai me ake ni da yaumuddin. Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Yaumuddin shine ranar da wata rai bata iya amfanar da wata rai da komi. Wal amru yawma idzin lillah, al'amarin a wannan ranar yana ga Allah ne, shine ranar tashin alkiyama, shine ranar sakamako. Wa sallama tasliman, kuma aminci mai yawa kasidan ya tabbata zuwa gare su gabaki daya. Amma ba da mali yace bayan haka fa hadha mukhtasarun, yace wannan littafi ne wanda na takaito shi, ma'ana nayi summarize, ma'ana nayi resume shi. Ikhtasartu min kitabi, na takaito shi ne daga cikin littafi na az-zikru wad-du'a wal-ilaj bil ruqa min al-kitabi wa sunna. Malam yana da littafi mai suna az-zikr wad-du'a, ma'ana littafin da ya taro zikirori wad-du'a da addu'i wal-ilaj da neman waraka bin ruka ta hanyar yin addu'a min al-kitabi, daga littafin Allah wa sunna da kuma ingantacciyar sunnar manzon Allah. To wannan littafi babba ne, malam ya rubuta shi a cikin mujalladi 4, volume 4 ne. To kaga yana da girma mujalladi 4. To he yace to tunda a cikin littafin ya kawo duka azkar wanda suka tabbata ga manzon Allah, to amma littafi ne babba tunda ya hada abubuwa uku ne. Ya hada az-zikr, ya hada addu'a, ya hada al-ilaj bil ruka, dukan su wayannan abubuwa min al-kitabi wa sunna. To yace he na takaito, yace ikhtasartu fihi qismal azkar, a cikin wannan littafi na babba he na takaito bangaren al-azkar, ma'ana zikirori da suka tabbata daga manzon Allah. Me yasa? Yace li yakuna khafifal hamli fil asfar, domin ya zama to mai saukin dauka a lokutan bulaguro. Yanzu kun gaisu muslim ko bulaguro zaka kana yawo da shi aljihunka, tunda asali da aka yi shi dan karami ne, kun ga hawa hawa ne. Kaga wannan an yi babban bugu ne, akwai wancan, to akwai dan karami ma wanda zaka yi sashi aljihu. Yace yayi shi dan karami ne saboda mi bukatar dan adam a kullun ya ambaci Allah. To shi yasa yayi shi dan karami, saboda mi koda baka haddace ba ma addu'o'in kana iya sashi aljihu. Duk inda zaka je, kasuwa zaka je, gari zaka, bulaguro zaka yi, to kana iya sashi aljihun kamar kana yawo da shi. to kage zuma lan da yace ya rubuta shi to kuma mu sai Allah kara kama da masauki yanzu littafin kana iya samu shi a PDF a cikin sabuda akwai application din shi kana iya samu application ko ka samu PDF din shi wanda duk inda kake kana iya budiya duk irin nau'ukan sikirorin da kake so ka karanta kana iya budiya ka karanta to amma wancan littafin mujalladi hudu ana iya yawo da shi kattan littafai guda hudu to shi yasa yace taƙaito bangaren azkar kai sai ya sami suna mi hisnul muslim yace wa qad tasartu ala matni zikr kuma yace na taƙaito akan mi addu'ar zikirin saboda ai zikirin addu'ar zai kawo ta ne daga hadisi to hadisi kuma zaka ga akwai mi sanadi an wani har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yace ya taƙaito iya addu'ar da ake bukata ba tare da ya kama ba sanadi ba misali an wani saboda in kana so ka gane sanadi kaje ka budi sahih bukhari babu al-bukhari haka ya ce haddasana hammad ya bani labari shi kuma hammad ya ce mi haddasa hu amash shi kuma amash wa ya ce haddasa hu misali abu huraira shi kuma abu huraira ya ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai aka kawo gundarin magana to shi ya takaita tunda addu'a ce bai an kama ba daga sahabi wani da wani kai mi kake bukata ba addu'a ba ya ce shi yasa ya takaita kawai kawo iya addu'a ya ce waqtafaitu fi takhriji bi zikri masdarin aw masdarain kuma ya ce he na takaitu wajen kawo masdar ma'ana source da addu'a da zai kawo to daga wani littafi na hadisi aka kawo yace to zai kama masdari guda ɗaya ko biyu ma'ana zai kawo ma littafi ɗaya ko biyu wanda zaka koma in kana nema daga ƙasa yake kawowa kaga akwai jallayi da yake he kawo in ya kawo addu'a zai ma lamba ɗaya he ka koma ƙasa yake ce to wannan addu'a da ya kawo tana cikin Bukhari ko Muslim misali to shine yace zai kama masdari guda biyu yace ma ko Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi yace to ومن اراد معرفه الصحابي yace duk wanda yake so ya san wannan addu'a wani sahabi ne rawaito ta yace ka koma asalin littafin shine wancan azzikir wadu'a saboda shi ayyul muslim da addu'a da zai kawo baya kama sahabin da ya rawaito me yasa ya cire saboda dan ya takaita ma littafi yace to amma kana so ka san wani sahabi ne rawaito addu'a yace to sai ka koma asalin littafin shine azzikir wadu'a wanda yace daga cikin shi ne takaito yayi reziman ya wudo ayyul muslim wanda shi wancan littafi ne babba a cikin mujalladi guda hudu mala yace kuma au ziyadatan fi takhrij fa alai bi ruju ila al-asl yace in kana so ka sake sanin wannan addu'a malumin hadisi ne suka rawaito ta yace ka koma asalin ta duka zai zanu ma an Bukhari ne da Muslim da Nasa'i da Ibn Majah da sauran duk malumin hadisi duka zai kama kuma da lambobi mala yace to wa as'alullah mala yace ina roƙon Allah azza wa jalla mai girma da girma Allah mai buwaya da girma da daukaka bi asma'il husna albarkacin sunayensa kyawawa wasifati alula da sifofinsa madaukaka an yaja alahu khalisan liwajhil karim Allah ya sanya wannan littafin na rubuta shi ne domin neman fuskarsa mai daraja neman yardarsa ma'ana nayi shi ne dan Allah subhanahu wataala Allah ya sanya wannan littafin na rubuta shi ne dan Allah ko malume suka ce wannan littafin alaman karbuwar da ya samu shi kanshi na nuna mala ya rubuta shi ne dan Allah saboda babu duniya babu kasar da zaka je ta musulmi a duk duniya inda ba san wannan littafin na sunan musulmi duk duniya duk kasar da ka shiga inda akwai musulmi inda kace su musulmi an san shi duk duniya babu kasar da babu inda akwai musulmi inda kace su musulmi akwai kuma mun ga littafin duka da rubuta shi shekara 37 amma ya shiga ko ina a duniya babu inda babu shi a duniya saboda mala ya rubuta littafin a cikin watan safar bayan jiran manzo Allah 1409 milkat sanef yanzu muna milkat sankaransis to daga milkat sanef zuwa milkat sankaransis transatta shekara 37 kaga lokacin da aka rubuta littafin nan wa anan masallacin wanda aka kai su ɗan kaɗan ne to amma a cikin kajiba shekarun nan da ya rubuta littafin Allah ya sanya mai karbuwa wani in yaji an ce sun musulmi ya tsammani ma tun lokacin manzo Allah aka yi shi saboda karbuwar da ya samu wala yace Allah sai an yi dan shi yace wa an yanfa ani bihi fi hayati kuma ina roƙon Allah ya amfanar da ni da wannan littafin da na rubuta ne sun muslim a rayuwata wa bada mamaci da bayan mutuwata mala yace kuma wa an yanfa bihi man qara'ahu kuma ina roƙon Allah ya amfanar da duk wanda zai karanta wannan littafi kaga gashi muna karanta shi muna amfana da shi kuma sama da shekara 37 ana karanta wannan littafi kuma za a ci gaba da karanta shi har zuwa tashin alkiyama insha Allah to yace duk wanda zai karanta shi ya amfana da shi kaga an karanta shi shekaru masu yawa ko mutane suna amfana kuma ana ci gaba da amfana da shi yace au taba'ahu ko kuma wanda ya buga wannan littafi wanda zai buga shi ya rarraba to shi ma wannan ina roƙon Allah ya amfana da shi au kana sababin fi nashiri ko wanda zai ringa yada ma littafin sul muslim misali yanzu kaga ana karatun sul muslim wanda zai arayisar ma in an yi yada to kaga wannan shi ma mai addu'a Allah sanya shi a ciki yace innahu subhanahu lalle shi Allah mai tsarki da daukaka wali zalika majibincin haka ne ma'ana shine mai jibinta komi wal qadiru alai kuma shine mai iko yin haka ne wala ce wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin kuma tsira da amince tabbata ga shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum bi isanin da wa'anda suka biyo su da kyautatawa ila yaumiddin zuwa ranar sakamako ranar tashi alkiyama wala ce to al muallif wanda ya rubuta littafin ya kawo sa'id bin ali bin waf al fatani yace harira fi shahri safar 1409 ba'da al hijri yace an rubuta an ida kammala rubutun wannan littafi na isin muslim a watan safar a shekara ta 1309 wanda ya dace da watan september 1928 to wannan shine karshen mukaddima insha Allah kenan zamu tsaya nan in muka zo rana itewo kenan zamu shiga kai tsaye cikin fadlul zikr malam kafin ya kawo addu'o'in da kuma zikirorin ya fara da mi bayani akan falalar zikiri falala da mutun zai samu da romu yayin da kake ambaton Allah subhanahu wataala wannan kuma dai kara ma mutun zabararwa ne akan mi ruko da zikirori da suka tabbata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatan da muke Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da wannan littafi da zamu karanta Allah ya sanya mu cikin bayan sa masu ambaton sa yadda ya dace kuma Allah subhanahu wataala ya mana gamon katar da dace da ayyukan alkhairi Allah tsare mu da aikata dukkan miyagun ayyuka Allah tsare mu da shari da fitintunin wannan zamani Allah subhanahu wataala ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu da laifukan mu Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.